Allah sallallahu alaihi wasallama ta babba ita ce Zainab bint Jahash radiyallahu anha, ita kuma sunanta na farko Barratu. Annabi alaihi salamu lokacin da ya aure ta ta tare sai ya canja mata suna, ya sa mata suna Zainab domin a fa'alu annabi sai ya sanya samu kyakkyawan fata akan zama da ita. Mahaifinta sunansa Jahash ibn Rabab, Jahash ɗan Rabab, shi kuma Rababu ɗan ya Amur, shi kuma ya Amur ɗan Surrata, shi kuma Surrata ɗan Murrata, shi kuma Murrata ɗan Kabir, shi kuma Kabiru ɗan Ganam, shi kuma Ganam ɗan Daud ɗan Dudan, shi kuma Dudan ɗan Asad, shi kuma Asad ɗan Huzaima, shi kuma Huzaima ɗan Mudrikata, shi kuma Mudrikata ɗan Ilyas, shi kuma Ilyas ɗan Mudar. To anan mahaifinta ya samu dangantaka ta jini da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan mahaifiyarta ita ce Umaymatu bint Abdul Muttalib ibn Hashim, ita ce Umayma ibn Abdul Muttalib dan Hashim, wato ammar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da mahaifiyarta da mahaifin Annabi alaihi wasallam wa da kani ne. So daka da ita da Annabi alaihi wasallam dan mace da namiji suke. Annabi alaihi wasallam dan namiji, ita kuma Zainab radiyallahu anha kuma yar mace ce. Saboda haka ya zama na Aisha take ta takar tsantsan da ita, saboda tana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da kusa. Halinta kafin Annabi alaihi wasallam ya aure ta, tana karkashin Zaid dan Harisata radiyallahu anhu. Zaid dan Harisata bararre ne na Annabi alaihi salam. Shi kuma Zaidu, dalilin da yasa ya samu kansa a bauta, mahaifinsa ta tafi ganin gida a ƙauye. Da daddare suna bacci kawai sai makwasa suka kai garin farmaki. Suka fatattaki garin, suka kama na kama, suka kore na kora. To sai Zaidu ya fada cikin wanda aka kama. Nan ne suka sa masa igiya, suka kai shi Makka, suka sayar a mazaunin sa na bawa. To sai Allah ya kaddara na Khadija radhiyallahu anha ta saye shi, ta rike shi, kuma sai ta bawa Annabi shi alaihi salam. Annabi alaihi salam ya kula da shi, ya so shi mutukar gaske. A ƙarshe sai mahaifinsa ya ji labari cewa ai Zaidu yana Makka yana bauta, ya dauko dan uwansa shakikin suka taho Makka. Yazo ya samu Annabi alaihi salam da tambaya, yace an ce Zaidu yana nan, yace ce to ba bawa bane, da ne rigima ce irin ta kasar Larabawa ta kai farmaki da sata da fashi aka kama shi, shine na dauko kudi na zo, idan ka yadda shine in baka kudin in biya kudin sa, in ce fanshe shi in bai da shi gida ya koma, dan ba bawa bane daman da ne. Sai Annabi alaihi salam ya ce ba wannan ban bata taso ba, a kirawo shi, in ya zabi zai bi ka, to na bashi shikenan, ba sai ka biya kudi ba. Sai aka kira Zaidu, wannan waye? Sai ce mahaifina ne, wannan yace shakikin sa ne. Yace to ga zabi, in ka so ka bi shi, ba sai ya biya komai ba ka bi shi. Sai Zaidu ya miƙe, yace da mahaifinsa, kai ka haife ni? Yace to na fi son wannan fiye da kai, kuma har abada ba zan bi ka ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji dadin wannan, sai ce kai ka zama dana. So da haka ake cire shi Zaid ibn Muhammad. Sai aka ba shi suna, to wannan tabanni ne, wato adoption, ya karbe shi akan wannan. To Laraba ana da wannan al'adar, har su gado da waye duk yanda ake wada na tsatso, haka ake shi ko Ubangiji subhanahu wataala. Wannan al'adar ta jahiliya Allah yana nufin ba zai batta ba. To saboda haka Ubangiji saboda ya rushe wannan al'adar, sai ya dauko abin daga tushe. Saboda haka Zainab bint Jahash radhiyallahu anha tana karkashin Zaid dan Harisata radhiyallahu anhu. Annabi sai ya dau yar ne ma'auranta, sai ta yi minna, sai ce amma Zaid zan bawa. Sai ta ce ba ta so. Akai ta ce ba ta so, sai da Ubangiji ya saukar da aya, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Sai ta ce na bi sam'an wa da'atan abani shi. To shi kuma sai ya ji baya kaunata, kuma baya son zama da ita. Kullun yazo ya faɗa sai Annabi sai ya ce amsik alayka zawjaka wa ta'illa, ka rike matar ka ji tsoron Allah. Sai Ubangiji sai Annabi sai kai ne zaka aure ta. To Annabi sai ya gaya masa. A ƙarshe Zaidu ya saki Zainab radiyallahu anha. Zainab ta gama idda, sai Annabi alaihi wasallam ya aika mata mijin nata na da, Zaid ibn Harisa, don ya ce ka je ka gaya mata ina son ta zan aure ta. Zaid ya je ya sallama da ita, ya juya baya, sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni in gaya miki zai aure ki. Sai ta ce ai ba ni da magana, sai abinda Allah ya yanke, kuma ni ba zan ce komai ba. Sai ta shiga wurin sallata ta zauna. Ana cikin wannan kawai sai wahayi ya sauka, falan ma qada Zaidu min hawa dara zawajna kaha dikai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaj adiyahum idza qadaw minhunna watara. Yayin da Zaidu ya sake ta, ya gama aure da ita, Allah ce na aura maka ita. domin a soke hukuncin da zaka dau dan wani kace danka ne ubangiji yana nufin soke wannan hukuncin an ajiye shi daga yau saboda haka ba danka bane dan tsatso shine danka saboda haka zaka iya auren matarsa saboda haka Allah ya aura Annabi alaihi salamu wannan auren tana ci kawai sai ta ji Annabi alaihi salamu ya shigo ko sallama bai yi ba yaya tana mamaki sai ce yanzu matata ce ke sai karanta mata ayar to da haka in ta tashi ta kan yi wa sauran mata alfahari ta ce kowace mahaifinta ne aurar da ita ni ko Allah ne aurar da ni min fauki sab'i samawati kullun za a dinga karanta alqur'ani ka'idar aure na to ita ma tana alfahari da wannan sai tarewata Annabi alaihi salam ran da ta tare ya shirya mata walima a shirya mata walima akai abinci aka ci aka dinga shigowa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsiba ana bawa Anas cis wuta sufusa a ƙarshe da a gama cin abincin sai ce shikenan a dauke abincin tunda kowa ya koshi aka dauke sai mutum uku suka kita shi sai suka ci gaba da hira gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har dare ya tsala Annabi sai yana so ya tashi shiga ɗakin amarya kuma yana da kunya alaihi salam ya kasa tashi shuru mutane suka kita shi sai kirawo Anas yace zaga dakin Aisha da sai kira Anas yace ce ne musu su tashi ma to sai je ga musu yace su tashi ana yin wannan sai Allah saukar da ayatul hijab yace kar bai kamata in su mutashi gidan Annabi alaihi salamu ba sai dai in an gayyace sojojin abinci ba za su je su zauna jiran abincin inuna ba idan sun ci abinci sun gama kada wani sake zama a cikin gidan yace wannan yana cutar da Annabi alaihi salam amma Annabi yana jin kunya Allah ko baya jin kunya duk wanda ya taba Annabi alaihi salam Allah ba zai saurara kowa ba to shine aka saukar da ayatul hijab daga nan mata suka shiga tsari aka sasu a tsari ba sa fita barkatai sai da izinin miji ko ko ne yake ganin su ba to sai falalata ita Zainab binti Jahaz radiyallahu anha mace ce saliha mace ce mai yawan azumi mace ce mai yawan kiyamul laili sannan mace ce mai sana'a tana yin sana'a ta hannu sannan mai yawan kuka mai yawan kaskantar da kai ga Allah sannan afifatul lisan harshenta tana kame shi ba ta taba mutuncin kowa da harshenta lokacin da hadisar Aisha ta taso abubuwa suka rikice Annabi alaihi salam ya je ya neme ta yi magana ta ce ya rasulullahi ka raba ni da taba mutuncin mutane kar ka sani cikin magana ta Aisha dan kan injin toko ta kalma da ba za ta yi dadi ba akan ta ni harshe na ba faɗa shiri ga kowa ba abin da sani ga Aisha sai alheri kyale ni iyana to sai wanda ka Aisha ta ce amma tan Annabi alaihi salam wacce take gogaya da ni a wajen kyau da kuma matsayi ita ce Zainab binti Jahash yace abinda Allah ya rafa min asiri da ita ita tana da tsoron Allah tana da tsantsini so da ka duniya bata dame ta ba shi yasa ba ma kausawa da ita dan duk abin da nake takama ba ruwanta da shi tace shine abin da yasa ba mu samu wani kausa da ita ba to sai Annabi alaihi salamu ana zaune sai ce da matansa asra'u kunna luhuqan bi adwalu kunna yada wanda za su riga haduwa da ni a cikin ku wacce za ta riga kowa haduwa da ni a cikin ku bayan na bar duniya ita ce wacce tafi tsawon hannu to ita kuma Zainab binti Jahash radhiyallahu anha gajeriya ce saura kamar tan Annabi sai da yace wacce tafi tsawon hannu sai suka dauka hannu na gaske na fili saboda haka in suka hada dakin daya daga ciki sai a dinga auna tsawon hannu a jikin bango wance hannun ta yafi na wance tsawo wance hannun ta yafi na wance tsawo ashe Annabi sannan Aisha radiyallahu anha ta sake ba da shaida a kanta ta ce lam takun imra'atun khayran min hafi ad-dini ita ban taba ganin wacce ta bita alherin addini ba sannan wa atqalillahi ban taba ganin mace wacce ta bi tsoron Allah kamar Zainab binti Jahash ba wa asdaqu hadisan wacce ta fi gaskiyar magana wa awsalu lirahimi wacce ta fi sada zumunci wa azamu sadaqatan wacce ta fi yawan sadaka wa ashaddu ibtizalan li nafsi hafi al-amal sannan ba girman kai in ta zage tana aiki tana jima tana kuma dinki irin na kamar kwado da linzami misali tana irin wannan danke danke in ta yi ba kayan daki take tarawa ba kudin za ta tara komin yawan su ai ta yin abinci ana rabarwa ta ɗebi kudin ta ta bayarwa kullun kusaci take nema da Allah subhanahu wataala akan abin da Allah ya hore mata ba ta rikewa to wannan ita ce shaidar da Aisha radiyallahu anha ta tai mata bayan annabi alaihi salam ya wuce sina Umar har ya hawa khalifa to akwai allowance ko grant da ake ba matan annabi alaihi salam sina Umar ya kawo nata aka bata ta gansu mankas ta diba ta ce akaiwa wani sai da suka kare kaf sai ta daga hannu ta ce Allah karka ka sake kai ni shekara da Umar zai sake aika min da irin wannan kudin bana bukata kafin shekara ta dako ta rasu to ita Zainab shine rayuwarta ta rasu radiyallahu anha a Madina shekara ta ta 53 a Madina shekara 53 ta hijira annabi alaihi salamu sannan Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha shine mata sallah aka ja ka binne ta a bakiwul garkadi radiyallahu anha Allah ta fa mana albarkacin ta sai mai dakin annabi alaihi salamu ta takwas ita ce Juwayriya bintul Haris radiyallahu anha ita sunanta Juwayriya amma sunanta na farko da Barratu sai annabi alaihi salamu ya canja mata suna daga